gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya cin mu ta shafin mu na Facebook Live BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu BOAHausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Gara Fage tare da Hadiza Kyari sai ni Daula Salim. Duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi wasanni kai har ma da maganar addini a yau ma 2 ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu ya samu bakuncin wani mawaki mai kishin jahar shi
babban buri na duniya ta san jigawa but in kika je jigawa ba wai babu mawaka ba wa zaki kira nobody
an yi tare da shi dan shi yasa akan mara mai ba kuma uwa uba in dai kai karamin mawaki ne abu uku kake bukata in baka da shi forget kai hakuri ba inda zaka je Allah ne yake daukaka mutum amma in baka da abu uku nan kai hakuri
a take shi abu uku
hakuri biyayya juriya
Zara'u Hadiza kun san yau ranar nishadi ne dan haka ne wakilin sashen Hausa Baraka Bashir ta tattauna mana da wani mawaki dan asalin jihar Jigawa wanda aka sani da Genius Son of Jigawa sannan kuma tana tafe da waƙoƙi yana musallan kuma muna tauke da waƙoƙin shi duk a yau din
bayan duk wannan ma Baraka Bashir na tafe da tattaunawa da ta yi da Lubabatu wata mai ƙananan sana'o'i
Bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook da makon a makon da ya gabata inda muka ce ya kuke gani irin goyayye gogayyar da mawakin Hausa ke yi da na kudancin Nigeria ga kuma yadda kuka amsa mana
haka ne kake son mun tambaya yadda suke ganin gogayyar waƙoƙin Hausa da waƙoƙin kudancin Nigeria Ko ayo ya fito ne daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi inda yake cewa eto a gaskiya waƙoƙin Hausa da na kudanci babu ma haɗi saboda waƙoƙin Hausa sun fi na kudanci nesa ba kusa ba ku tashi lafiya Hafiz Ado Daula da ƴar mutanen kyare to Hadiza kin ji ƴar mutanen kyare
to nagode sako na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir ra'ayi ne amma ni a ra'ayina na fi son waƙoƙin Hausa irin na Sunura M Inuwa da Nazifi Asnanik da kuma Abubakar Sani dan Hausa ganin yadda waƙoƙin suke da darasu
sai sakonmu na gaba ya fito daga Sade Saidi Daura inda ya ce yau da gobe naka sai naka hakika waƙoƙinmu na arewacin Najeriya sun yi wa na kudancin Najeriya fintinkau wajen yaduwa da karbuwa a wajen jama'a daban-daban har wanda ba Hausawa ba da fatan zamu ci gaba da ba waƙoƙin mu na Hausa kulawar da ta dace
to sai tako na gaba inda ya fito daga Adamu Sabiu Wangara inda yake cewa salam yau da gobe ni kam na gamsu da yadda waƙoƙin mu na ƙasar Hausa suke gogayya da na kudancin Najeriya
Ga kuma sako daga Buhari Haya Nguru jihar Yobe. Yau da gobe, hakika waƙoƙin Hausa suna taka rawar a zo a gani, musamman na gambara wato hip hop. Ku tashi lafiya.
Sai sakonmu na gaba, ya fito daga Sani Muhammad Gongon, inda yake cewa a gani na waƙoƙin Hausa na ƙara bunƙasa fiye da na ƴan uwansu na kudancin Najeriya.
To sai sakon ya hanya da No Azare da Prince Tasi ibn Abdullah Azare inda suka ce yau da gobe yau kan ba mu da ta cewa amma za mu kasance da ku kai tsaye ta radio domin jin bayani daga bakin masana.
Sai kuma sako daga Ibrahim Salisu dan Kaduna, dan Kaduna. Hakika yau da gobe waƙoƙin Hausa a wannan zamani suna fuskantar ƙalubale duba da yadda matasan wannan zamani sun fi mai da hankali akan waƙoƙin Turanci.
Sai sako daga Abubakar Salisu Gozaki daga jihar Katsina. Salam yau da gobe. Gogayyar da waƙoƙin Hausa ke yi da na kudancin ƙasar mu hakan baya rasa nasaba da irin yadda mawaƙan ke ƙara bunƙasar bunƙasa basirar su a waƙoƙin da suke fitarwa. Ku tashi lafiya yau da gobe.
To mun gode. Sai sakon Mustafa Salisu Gusau inda yake cewa salam filin yau da gobe. Suna gogayya sosai sai dai mu Hausawa ba mu cika kaunar waƙoƙin Hausa ba inda zaka samu matashi a cikin wayarsa babu waƙar Hausa ko daya kai ko da wurin biki sai kaga ba a saka waƙar Hausa sai ta kudancin Najeriya.
Sai kuma sako na gaba daga Shehu Adamu Rijau. Kashi 80 cikin 100 duk waƙoƙi su suke saurara a kudu amma kuma mu Hausawa arewa ba mu cika sauraron namu ba. Asali ma mun fi sauraron nasu akan namu.
Sako da gaba ya fito daga Mansur Baba Wuro na Fada. Fatan alkhairi da masu gabatar da shirin yau da gobe da fatan za ku tashi lafiya. Hafiz Ado Babale da Anti Daula.
To mun gode. Yau Hafiz waya cikin wannan fage namu yau taron mata ne ga Zarau nan ga Hadiza nan dukkan mu. Sai sako na gaba inda ya fito daga Ibrahim Salisu dan Kaduna tare da Gali Siraja Faki inda suka ce salam shirin yau da gobe tabbas mu kanmu yau ba mu da ta cewa sai dai mu kasance tare da ku ta radio domin jin cikakken bayani.
Sai kuma sako daga Salihu Abubakar. Ni a ra'ayina waƙoƙin Hausa yafi min na kudanci kuwa ko kyauta aka bani bana so.
Sakon mu na gaba ya fito daga Prince Tasi bin Abdullah Azare da Malam Yahaya Danno Azare inda suke cewa yau da gobe ko shakka babu mun gamsu da irin waƙoƙi da mawaƙan mu na zamani suke yi mana domin muna nishadi game da ilmantuwa.
Sai sakon Ali Kiyara Balamba inda yake cewa salam yau da gobe gaskiya waƙoƙin Hausa yanzu ba ni da kamar su ni dai a gurina saboda ni waƙoƙin Hausa zalla nake sauraro.
Sai kuma sako daga Baffaji Suleiman na Fada inda yake cewa a gaskiya waƙoƙin Hausa sun fi yin tasiri a wajen ƴan mata amma matasa kam sun fi son waƙoƙin kudu kamar su Davido.
Sakon mu na ƙarshe ya fito daga Abinu Adamu Malam Madori mai ƙarar sabulun wanzamai. Salam yau da gobe. Hakika waƙoƙin mu na Hausa a yanzu suna ƙoƙari wajen gogayya da mawaƙan kudu. Ku tashi lafiya.
To mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni.
Bari mu ji tattaunawar wakiliyar Mubaraka Bashir da ta yi da Aminu Haruna Genius.
A shirin mu na nishadi yau bakoncin wa muka samu.
To assalamu alaikum, sunana Aminu Haruna wanda aka fi sani da Genius.
Sai kuma manager sa ne ko?
Eh assalamu alaikum, sunana Umar Ayuba Isa wanda aka fi sani da Dabudu Prof Mr. Lada Goma kuma ni ne media manager din Genius.
Ya akai ka tsunto Genius?
Eh to alaka mu da Genius alaka ce da dadiya wanda waka ce ta hada mu amma an jima yanzu kuma kasancewa mutum ne wanda yake da baiwa tarin baiwa sannan kuma mutum ne mai hankali kuma yana da wato bin na gaba gaskiya yana da girmama na gaba sannan mutum ne wanda yake da haba-haba da jama'a. Wannan shi yasa saboda ni ina da wani irin dabi'a bana raban abin da ba alkhairi bane ba ko abin da ba mai kyau bane ba.
Na iya waka ne kenan ma iya cewa ya iya waka da haka.
Ai tunda kika ganni tare da shi to kin san gaskiya.
Na wata tsiyaya.
Eh ba ƙarya.
To Genius kai kuma ya akai aka fara wakan nan ne kuma aka zabi hip hop ko?
So DJ right from tun ina yaro secondary school nake da passion for music da wani lokaci ma muna secondary school zamu zauna a class haka zamu danga kida da hannu ana gwagwada ayi rap ayi singing ayi wayoyi to daga nan passion din yayi developing to da na dawo Kano ba da yake boarding school nake da na dawo Kano da zama shine sai aka sai na wannan sai muka fara haduwa da mutane artist da yake dake Kano guri ne da entertainment is very big so studios artists the songwriters kullun ana haduwa tare to daga nan passion din ya tashi daga passion ya aka putin shi into action
aka sai shi cikin action to me ai waƙoƙin kala-kala ne akwai rap akwai reggae da hip hop me yasa ka dauki hip hop
gani nake hip hop a gani na mutun ya fi fitar da abin da yake cikin zuciyarsa so da hip hop wani waka ma in general wani avenue ne inda mutum yake fitar da zai bada labari ko kuma ya picturing abin da yake faruwa a cikin community insa so kuma in dai kana son ka fitar da image na community ko abubuwan da yake faruwa the best way to do it ka samu wannan delivery shi ne hip hop a gani na ke
manager shekara nawa da aka fara aiki da genius
gaskiya aiki da genius ba zan iya cewa ga lokacin da aka fara ba domin tun akwai wata waka da yayi party tonight video dinta anan ne muka fara haduwa sosai duk da wajiwa a studio ana mutunci ana zama amma a ce yayi wani abu na zama nayi involve din kaina a ciki video din party tonight ne kuma ina ga akalla da shekaru za su kai kamar biyar yanzu
in ban ban party tonight din kai kai kula da haruwan wakar har zuwa karshe
no ni abin da nayi partake akwai abin da ake kira call me your appearance to ka kuma support tunda mu a al'adarmu ne ɗan hip hop ko a ina muke idan mutum zai abu akan mara masa baya so na fito as call me your appearance cikin ma na fito as a comedian ne saboda ni am versatile a entertainment so a nan video sa na fito as a comedian
tare ku kare da wakar
amma a fitowar video shine nace muke call me your appearance ka fito a video mutum misali yanzu kika yi waka so ana jin dabo ana jin irin sa Aliji ta so ai okay bara Aliji ta Allah zan yi music video dan fito mu irin wannan to abinda na fito musu kina amma ni sai na fito musu as a comedian a ciki wannan shine farkon alaka ta da shi da na involving abu kaina a cikin harkar to a kwana tashi ana tafiya sai na lura cewa yana da bukatar taimako sosai in terms of harkar media mu kuma alhamdulillah muna da shige da fice a harkar media to sai na ga to tunda mutum ne wanda yake girmama mutane to da me zan iya saka masa bara na involving kaina a cikin movement din sa this is how we all started
arena muna party tonight
so nace something like we gonna party a night like it's so last night and we shot the light so we feel alright then we party tonight to the sunrise cause the club tonight is on fire
to ita wannan ta waka ta club ce ko mutun da na ga ce club zan
American pop dance music ne irin style pop ne na America so is more of clubbing
akwai rap
kenan kai
akwai rap akwai rap
domin ba shi kadai wakar ba suna da group da ake cewa FNG wanda wannan kalmar tana daukan farkon sunayen su ne F din shine Fagzi dan uwansa kenan da su waka tare sai kuma G din Genius shi kenan so FNG shine sunan music wannan din su kuma they are very much together sai dai akwai abin da ake kira solo movement wanda artist suke so for now dai shi Genius yana on a solo movement ne domin kwanan nan ya fara muka album launch din sa first of its kind a jihar Kano suna album din Son of Jigawa
me yasa aka zabi Son of Jigawa
saboda nan ne usulin sa
amma me yasa me yake bin a Kano
yasa ai an ce Kano ai garin kowa ne ka zo na zo ne ai to ya zo bara an ce mun zo cirani
arena muna Son of Jigawa
abun da nake cewa nace ai ko ina naje ana ji da ni ai ko ina naje ana ji da ni
ana ji da
Son of Jigawa to the call
who am I
dan Jigawa who am I dan Jigawa to ni wane ne
dan Jigawa
ni wane ne
dan Jigawa
wanda wannan kun rera waka tare da shi
mun rera waka tare da shi tunda ni ba harkar management kawai nake ba ni ma mawaki ne kuma dan barkwanci ne kuma ni professional MC ne so I featuring ina a waka guda biyu akwai mama wanda muka yi wa mahaifiya akwai kuma Amrich wanda muka yi tare da ni da shi da Fadzi din da kuma official producer na album din wato Nexus Beat so mama din shi ita ma da Nexus Beat muka yi
ta arera muna mama
Mama kimini komai a rayuwata for all the things you did for me ta zamanta na miki laifuka da yawa dan yarinta amma kaunar ta nake miki ba irinta mama ba irinta mama ba irinta
mama mama ke ce a raina banda wadda ta kai ki kaskin fusani na the light of my world mama ke ce gani na many knowledge that I hold mama ke ce sanadiya for so long mama kin kula da ni tarbiya ta gari na koyo gurin ki
da kake waka ya al'umma suka karbi waka
so kin san irin society mu na Hausawa kuma irin ga kuma cikin musulmai waka musamman ma hip hop idan kika duba manyan da irin wanda ake gani kaman ku kuke su kuke kafa kaman ba irin al'adun ku dai ba da addinin ku so sai a dinga gani is something da be irin ba abinda muka sani bane so idan dai ba wai kana kiyaye bakin kiyaye bakin ka ba kuma kana gyara halayenka ka nuna cewa a kai fa ba irin wayancan bane kai fa naka a tsaftata kake so the farko dai society dai an yi rejecting dan ko gida ma an yi rejecting so daga baya na iyaye na suka saurari irin waƙoƙin da nake yi mutanen da suke jiki na suka saurari irin waƙoƙin da nake da kuma irin mutanen da ake gani na tare da su sai ka gano cewa ni fa ba irin wannan bane nawa daban nake yi shine na fa zaman lafiya da society dina
to da go the prof lokacin da kuka fara mu'amala da genius
na'am
ina wani bangare ne ka kuma ra masa baya da bashi baki cewar kayan na da
haka
yayi kokari ya cimma abin da yake
eh to na bangaren da na fara shugo harkar sa shine harkar social media wanda shi ma yana da karfi a wannan bangaren so dukkan mu muna da karfi shi ni na fi karfi a Facebook duk wanda ya san na jihar Kano ya san ina da karfi a Facebook sosai shi kuma yan dawis yan su sweet sweet din ne yan su yan Twitter ne su da kuma yan Instagram haka so sai muka yi hadaka anything da abubuwan sa na Facebook na kan yi pushing da na Instagram da Twitter kuma in dai dangantawa ne ya kan yi pushing to a bangaren radio kuma anan gaskiya ina da karfi sosai to sai nake mara masa baya ta wannan gurin domin duk yanda waka kai kai ya kawo in ba a ji a radio you cannot reach out to a lot of people at the same time so sai na dauki wannan knowing upon myself sannan kuma idan ina studio yana yin waka ko kuma sometimes ma zai yi zai mun waya na zo yana da wani yana daukar shawara so in yayi wasu bars na ba mu ce no use this word is better than this one not that this word is not good no amma kai amfani da wannan yafi wannan so in terms of wajen lyrics din sa in terms of shawarwari ne yanda ya kamata ya gudanar da harkar sa na showbiz din da akwai experience da mu muke da shi wanda shi bai da shi to in muka hada ka din nan zai zaka girma domin a rayuwa duk yanda kake kakiya in baka da ire-iren mutane wanda suka fika a gefen ka yawa so su amfanin zuwa irin mu su next saka da su irin su cast su sonic man haka ire-iren mu dukkanin mu mawaka ne amma sai muka lura cewa saboda society da muke ciki bata ba mu goyen baya 100% ba to muna bukatar junan mu fiye da yanda muke tunani su yasa muka hada ka gaba daya kuma a kansa duniya ta gani domin ina masa tsiya cewa kowane artist yana blowing the video the music amma shi genius ya tashi fitowa da artwork yayi blowing saboda a social media sai ta karba ko ina ina ga tun bayan rasuwan ɗaya daga cikin ganin mu Allah ya ji kansa Marigayi Lamir bana tunani akwai wani artwork na mawaki a arewa da yayi trending kamar Son of Jigawa
to a rera mana I'm rich
cause I'm rich to the core, cause the money keep on coming, I will never go broke. I'm rich to the core, and your shawty keep on calling, cause I got that dough. I'm rich to the core. Wanda shine hook nan sai kuma basin mu da yake going ta
I'm rich now with the flow.
Yo, got this money from the bank with my dope, and I'm dope to the core, paparazzi camera, steady taking photo. So, but then the bar one can name Muguri Kayikalo, in other say, Bahago, I don't know, you call low, you should have a double yana rap, eh? Gashi, that you call us when I'm in the club.
So, are you rich?
Yes, we are. We are rich because we are alive.
I want to have that.
Eh, muna, we are rich. We are rich, Sabi. Allah ya bamu da lafiyarmu ya bamu da ranmu uwa uba ya bamu baiwa da zamu yi amfani da shi mu tura sako ga ƴan uwanmu ƴan Adam
sai mafi muhimmanci muna da wadatar zuci so da amritin da muke magana ba wani kudi ba wadatar zuci
barganin wannan bargan na way falling from the bank owner was washed rawa wadatar zuci muke domin babu richness babu arzikin da yake na wadatar da shi.
Genius. Menene muradi? Menene babban buri?
Babban buri na? Duniya ta san jigawa.
Jigawa kadai? Wannan ba kai san kai ba?
Ba zancen san kai.
So da idan kika duba. Na cewa arabai.
Za mu kora shi kai. Idan kika duba irin Kaduna akwai one or two artists da za a ce ɗan Kaduna ne irin su DJ AB. In kika je Niger za ki ce Kings, kika je Borno za ki ce Morel, kika je Bauchi za ki ce Classic da BOC. Kika zo Kano za ki iya sa su Dabo su Easy the Star. Yawa irin wa'annan suna Miss G. But in kika je Jigawa ba wai babu mawaka ba wa za ki kira. Nobody.
Manager, a takaice, wani irin shawara za a ba mawaka masu tasowa?
Shawara shine kada ka taba tunanin duk basirarka. Duk damar da kake da shi kai kadai zaka iya yin komai, ba zaka iya ba. Ka nemi waɗanda suka fi ka jimawa a harkar su sa ka a hanya domin matambi baya bata. Dalilin da yasa Genius ya zama abin da ya zama yau kuma muke sa ran zai fi haka nan gaba shine mutum ne mai daukan shawara, kuma mutum ne wanda ko yana da dama bai yarda shi kadai abu ba sai ya kira wani an yi tare da shi, dan shi yasa aka mara mai baya. Kuma uwa uba, in dai kai karamin mawaki ne, abu uku kake bukata. In baka da shi, forget, kai hakuri, ba inda zaka je. Allah ne yake daukaka mutum, amma in baka da abu uku nan kai hakuri.
A takaice abu uku,
hakuri, biyayya, juriya. In baka da su, forget it.
Kun san al'adan shiri na,
haka ne
nakan yi tutsiye.
Haka ne
nan tutsiye ko Genius zai kai labari ko kai dai na bukaci kai ban shiri.
Yanzu ana nufin yanzu aje freestyle wa wannan shirin mu na yau da gobe kenan. So aka ce yau da gobe yaro zai girma, aka ce yau da gobe mai hakuri shi kan dafa dutse, aka ce yau da gobe matashi shi ke zama babba, aka ce yau da gobe shirin nan za mu ci gaba da sauraro.
Sai ka tsaka rufe mana kai kuma.
Gashi yau da goben ta yi har mun zauna da ke ana hira da mu, duniya kan ji mu, sai alfahari da mu. Son of Jigawa, ku tsaya ku dakata sai mun fita Jigawa on the map.
Is dedicated to everybody's first love. There's nobody like mom.
Next piece on a single. Genius. They call me Dabo the Frog. I'm the energy boy. Oh, my boy, to a man, you were the pillar of my life. When I cried, you cried. I was the apple of your eye.
Yanzu bari mu je ga tattauna da Baraka ta yi da Lubabatu a cikin shirin mata masu kananan sana'o'i.
To a shirin mu na sana'a yau bakwancin ga muka dada samu.
Kin samu Lubabatu Ibrahim wacce aka fi sani da Lubabatu mai kayan kololi.
Mai kayan kololi. Ya aka yi aka fara sana'a.
To kin san komai da sanadi kuma haka rayuwa take. Tun lokacin da Allah ya mijina ya rasu, bayan rasuwarsa naga cewa dan abin da ya bar min da kuma da aka kitcima aka rarraba komai da komai, sai naga kawai barin tsinduma wato sana'a. Sai naga sana'a da dama ina yin ta, amma dai ba wucin sai da yan kananan abubuwa su dan cokala su yi, sai kun na shiga sare-sare na fara sarowa, kuma da yake Allah ya dafa ya sa albarka a ciki, sai kuma komai daidaita. ina sai da kulolin nan tun lokacin da zan je asuba kin rimi in saro sun ƙara 200-300 yanzu gashi har ma sai in je in samu wanda muke yin irin wato abinda ake cewa a hostels da kuma retailers sai in karbo agun su sai ina karbuwa ina samun abinda nake samuwa sai in mayar musu da kudin su
muna zancen shekara nawa
yanzu a kalla dai an kwashi shekara 19 ina wannan sana'a
To ina kike zuwa wajen hostels din a nan Najeriya ne ko kina fita wajen Najeriya?
Ah abin da ya faru kin san komai ya zo da zamani. Da dai su dai a nan cikin kasuwa ne na samu wasu nake yi. In kawo kaso na an ba su in suka kawo da abin da aka kashe sai a ce an kashe kaza an kashe sai a raba shi gida hudu sai ni ma a ban kaso na sai in biya kudin shigowa da su da su ne da su waye. A kalla dai zan kashe kamar wajen 200,000 haka da 50 to da kuma Allah ya kawo wannan abun na sadarwa in kika shiga Google kike Google kamfanoni na China na da Thailand da India zaki ga irin abubuwan da suke musamman kika sa kamar kayan kitchen to wannan kika saka zaki samu zaku yi magana da su da sauran su da muke ki buda dollar account ɗinki sai ki aika musu da kudin ki tanan su kuma za su yi miki shipping har yazo inda zai same ki daga nan kuma sai ki biya su sai ki saka musu kudin su gabaki ɗaya ba gabaɗaya zaki zuba ba amma sai kun yi wannan da su da komai da komai sai kuma kina takarda daga CAC ta wannan wacce za ta tabbatar cewa kike kina da company da waye sauransu shi yasa abin na a cikin gida ne amma da yake kuma Allah ya dafa yanzu ina da wani katon company da ake ce mishi kitchen wines and furniture saboda haka nake kira
online yake aiki
sosai mako sosai mako babu kayan kitchen din da ba nan su filin su me suwaye duka da kika sani su nai su me suwaye sattoso komai da kika san dai kayan kitchen wines zaki same shi a wannan shafin nawa kuma idan kina so zamu yi miki abinda batu da ke cewa home delivery ki siya anan har gida za a same ki a kayan ki da komai da komai without any charges
ba charge ne mutum ya saya in ya hau yanar gizo gizo a kamfanin naki idan ya saya a kawo masa har gida
ni yanda nake gudanar da lamarin na shine idan ka zama customer yanzu misali wannan na farkon za a kai miki without any charges in kika si na bi ma three of in kika siya sau uku free za a kawo miki har gida kuma ki kwatanta farashin da farashin kasuwa wallahi sai kin samu bambanci malam abaraka sai kin samu bambanci kwarai na mutuka amma in kika ci gaba da siyayya to nan ne zamu fara charges ɗinki home delivery din da ake yi amma in kika siya daya biyu uku duka free ake yi babu wani tashin hankali
to tunda kika fara wannan sana'a ana fuskantar kalubale kina ga naki kin ci akan online ne ina batu na bashi
ai babban kalubale shine wannan bashi to da dai lokacin kafin in bunkasa in ce miki ta mbala bahaushe kafin gawurta kin gani bashin nan hasbunallahu wa ni'mal wakil musamman aka ce ma'aikata sun kwashi kayan ki bayan lokacin azumi in aka samu kulolin nan aka kwasa mata suna sabunta kayan da za su ba mazajin su kayan kitchen abinci sai shi rasa ya suke yi ne ne ba su alkinta nan ce amma aka zo su a kwashi kaya kan a biya ni sai na sha wasu ma cinye kudin suke wannan shine babban kalubale na bashi yawa na biyu kuma shine sai ki gama wasu lokacin mutum ya karbi kayan ki ya je maybe ko ya amfani ko bai amma sai kuma a damu shi a ce kaza ya lalace kaza mutum wai ki canja masa daga nan canji ma sai mutum ya ce ya fasa siya ka rasa yadda za a yi da wanda aka lalata maka ko mutum ya ki siya ko kuma ya siya ya rike maka kudi
to ina labarin nasarori
a babban nasara alhamdulillahi ala kulli halin kinga school fees din yara kinga matsaloli na gida kinga waye waye kunji wallahi duka Allah ya dauke maka komai kana tafiya da lamarin sa da waye da sauran su kuma babban abin da yake na kalli cewa katin shagon nan nawa da na zuba yana kulolin na kalla sai in ce alhamdulillah da a cikin gida ake yanzu an fito taron company za a buɗe a ce Libabatu Ibrahim Anko kinga ku ai an yi nasara
wani irin tashin hankali ne haka to a takaice yanzu wace irin shawara zaki ba mata
ai shawara kawai mata su tashi tsaye yanda ake cewa in ji Bature ya ce you have to stand on your feet to babu makawa dole su dan mace ce yanzu a wannan marra dan ko kina da mamujin yanzu ba yadda za a yi miji ya share miki hawaye 100% babu yanda za a yi share miki hawaye dole ki tashi ki tsaya on your toes ba yadda za a ce wai yau ki ka bukata gobe ya share miki sai dai ma shi yanzu ki masa bukatar ya jaye kudi ya je shiru
godiya nake yi
da fatan matasa za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a Nigeria
Assalamu alaikum. You already know. My name is. You come out of some sunana yanzu ba. For now, let's do this.
Sakai sakau
So badalla lokaci yayi halisi jama'a annan muka kawo karshen shirinmu na yau a madadin
Sara Fage
tare da
Hadiza Kyari
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya a hutun karshen mako lafiya mun baku da wannan wakan
So if you know, you know, and if you don't, homie, you don't belong. Tell the world I'm coming till I put the gab on.